بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. daren juma'a daren 23 ga watan al-muharram, hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama, shekara 1442, wanda ya dace da ranar 10 ga watan September, shekara miladiya ta 2020. Wannan shine darasi na 47 cikin jerengiyar darussa daga littafin As-siyasatu shar'iyya fi islahir ra'i war ra'iyya, wallafar Sheikh al-Islam Ahmad ibn Abdul Halim ibn Abdul Salam ibn Taymiyyah al-Harrani, Allah ubangiji ya gafarta masa. Ibn Taymiyyah ya rusu ne a shekara ta 728 bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallama. Wannan littafi nashi na as-siyasa shar'iyya yana karantar da mu ne fiqhun musulunci game da tsarin shugabanci da jagoranci. Allah ubangiji ya saka mishi alkhairi. Zamu tashi a shafi na 97, wannan nuskha ta su Malam Bakar Abu Zaid rahimahullah, inda Ibn Taymiyyah yake cewa qala rajulun ya rasulullah dullani ala amalin ya'dilu al-jihad fi sabilillah qala la tastati'uhu aw la tutiquhu qala akhbirni bihi qala hal tastati'u idha kharaja al-mujahid an tasuma wa la taftira wa taquma wa la taftara قال ومن يستطيع ذلك قال فذلك الذي يعدل الجهاد في سبيل الله وانا ماكم ما ان شاء الله كما يدى الله يقدر تن ماكو دي وچي يا كما تمداو كراتو مسلاتين مدنن نا واتو مسلاتين gidan marigayi alaji tsoho dake nan wato bayan garin Baba Kaduna a titin gaskiya to a makon da ya gabata an tai ruwa daidai lokacin magriba wanda bamu samu halin yin karatun a masallacin ba, sai muka sake yin shi irin yadda muka yi ta yi a cikin waɗannan watanni na zaman gida, wato muka yi shi ta hanyar recording a studio. Bayo din ma Allah cikin hikimarsa ruwan ake ta yi tun bayan la'asar har zuwa yanzu goshin magariba, kuma an yi sallar magariba ruwan bai fasa ba, don haka dai zamu sake aiko da wannan karatu ne daga studio din mu insha Allahu. Allah ya kai mu mako mai zuwa za a koma masallaci din insha Allahu, inda ba an samu wata larura irin wannan kukwatankwacin ta ba. Allah ubangiji ya sa hakan shine mafi alkhairi. A takaicen takaitawa, mallam yana ci gaba da mana bayani akan abubuwan da yake kan shugabanni na gudanar da doka da zartar da hukunce-hukunce da yin punishment ga masu laifuka. Sai ya ce qala rajulun, wani mutum ya ce ya rasulullah ya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dullani ala amalin ya'dilu al-jihada, ka nuna min wani aiki ya'dilu ay yusawi, wanda zai daidai wa daida, zai kai matsayin jihadi fi sabilillah, wajen daga kalmar Allah, wanda zai kai fita yaki don Allah. Qala simun zan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wannan mutumi la tastati'uhu aw la tutiquhu, ba za ka iya ba, ba za ka iya wani aiki wanda zai daidai da jihadi ba, kuma shi ba jihadi ba. Qala sai Annabi sallallahu alaihi wasallam, sai mutumin yace akhbirni bihi, adi bani labari ya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam. Qala sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace mishi hal tastati'u idha kharaja al-mujahid an tasuma wa la tuftira, za ka iya kai idan daga ran da mujahidi ya tafi kai ta azumi ba za ka sha ruwa ba, za ka iya? La sannan wa wata kuma ka tashi ka ta salla wala taftara, ba za ka gaji ba? Qala sai ya ce wa man yastabi udhalika, to wa ko ya isa yi wannan, shi da kanshi ya wato ya appreciating, ya tabbatar da lalle ba zai iya wannan ba. Fa zalika, sai Annabi ya ce mishi fa zalika alladhi ya'dilu al-jihad fi sabilillah, manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce mishi to kaga wannan shine wanda abin da ya daidai da jihadi kenan fi sabilillah. Bukhari da Muslim suka fitar da wannan hadisi daga Abu Huraira, Allah ya kara masa yadda. Akwai riwaya ta cikin al-Mus'abin nan, wato littafin abin nan al-Imam at-Tabarani, wato al-Mujam al-Kabir, ta hanyar Sahal ibn Mu'az daga Anas ibn Malik, Allah ya kara masa yadda. To farko can da yace qala rajulun ibn Hajar a cikin Fathul Bari, ya ce wannan mutumin ba a san ko waye ba, Allah liba ba a gane wane ne wannan mutumin ba. Me yasa a cikin wannan hadisi muka lura manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya mishi ishara da cewa abinda zai iya zama makwafin jihadi kawai shine inda a ce kullun zaka yi ta'azumi ba shan ruwa, ko kuma kullun kai ta sallar dare babu bacci, wanda kuma wannan abu ne da ba zai yi ba waqi'a. To me yasa su mujahidai suke samun irin wannan ladan? Saboda su ladan su haka yake sarmadan ana ci gaba da rubuta musu shi, ko suna bacci, ko sun yada zango, ko suna kan tafiya, ko ana cikin fagen fama din, ko ana menene inda mutum ya fita bar gidan shi da sunan jihadi. To lada ne za a ci gaba da bashi continuously, kamar da Allah yake cewa zalika bi annahu la yusibuhum zama'un wala nasabun wala makhmasatun fi sabilillah wala yata'una mawti'an yaghidu al-kuffara wala yanaluna min aduwin naylan illa kutiba lahum bihi amalun salih inna Allah la yudhi'u ajra al-muhsinin. Allah yace abin da yasa aka basu wannan falala saboda la yusibuhum zama'un, babu wani kishirwa da za su ji, wala nasabun, babu wata wahala ko wato abin nan takuruwa da mujahidi zai shiga cikin ta, wala makhmasa ko kuma yunwa fi sabilillahi, wanda mutun zai ji dan kalma Allah, wala yaquna mawti'an ko kuma staka wani wuri yaghidul kuffara wanda zai saka fare su ji bakin ciki, wala yanulla min aduwin nailan ko kuma su samu ta nasara akan kafirai illa kutiba lahum bihi amalun salihun, sai an rubuta musu wani ai lada mai kyau. Inna Allah la yudhi'u ajra al-muhsinin, Allah baya barnatar da ladan masu ainihin ihsani. To kaga su a koda yaushe suna cikin lada ne kawai sarmada, suna cikin lada ne babu daga kafa. Dan haka wannan hadisin yana nuni izuwa ga na farko kwadayin da sahabbai suke da shi wajen kokarin sanin ilimi. Kaga duk da Annabi ya ce mishi ba za ka iya ba, ko ba za ka kai wannan matakin ba, amma da haka yace yace akhbirni bihi, a dai gaya mana labarin. Kuma yana nuni zuwa ga halancin alhiwaru fil ilm, tattaunawa da malami. In malami ya faɗi magana a mayan mishi da wato neman wani ƙarin bayani ko wani istifsari, kamar yadda wannan bawan Allah yau manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a ƙara yin tambaya ko a ƙara fitowa da magana fili, ko kuma malami ya nuna ba zai bada amsar kaza ba a yanzu, ko yana ganin baka da buƙata kai kuma ka ƙara nacewa. Amma duk wannan ana yin shi ne cikin nishadi da lallama da girmamawa, ba wai rashin kunya da raini ko rashin ta'ida ba. Sannan hadisin yana nuni zuwa ga falalar mujahidai, wanda shine asalin abu mafi muhimmanci a cikin sa, kamar yadda Allah ya faɗa a wurare da dama game da mujahidai da falalar su da irin ayyukan su, irin fadan Allah da yake cewa ya allazina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min azabin alimin tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillahi بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار ومساكن طيبة في جنات عدن ذلك الفوز العظيم. الله أكبر. الله يجي يكون لك إيمان شمبنا ودا مكو كاسو وانشند واندزيز إيرتد كودة أزابا ميرد إيبا kamo sun ce eh Allah ka gwada mana, sai ya ce to tu'minuna billahi wa rasuli, ku yi imani da Allah da manzansa sallallahu alaihi wasallama, wa tujahiduna fi sabilillah, sannan ku yi jihadi dan daga kalmar Allah, bi amwalikum da dukiyar ku, wa anfusikum da kawunan ku. Allah ya ce zalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun, Allah subhanahu wa ta'ala ya ce wannan shi fi muku alkhairi inda kun san abin da kuke. Yaghfir lakum dhunubakum, in kun yi haka Allah zai gafarta muku zunubanku, wa yadkhilukum jannatin tajri min tahtiha al-anhar, sannan ya shigar da ku aljanna wadda koramu ke gudana karkashin ta, wa masakin tayyiba da wuraren zama masu dadi, fi jannati adnin aljannati adn zalika al-fawzul azim, wannan shine rabo mafi tsoka. Wannan Imam Bukhari ya kawo wannan ya kafa babi da yake babu أفضل الناس مؤمن يجاهد بنفسه وماله في سبيل الله. سيكا ونن حديثا دوال نن آوي ومكا لرا أنك أنقاما واتن جهادا دفرقو تكون دا إيماني ومن دون أيكي سي أن إيماني تكون ناكي كرباك ويدا الله يكي تواني آمنوا بالله ورسوله وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه سيكي فالذين آمنوا منكم وأنفقوا لهم أجر كبير كلا أفرقو سيدا الله يأمرين دا آمنوا ب billahi wa rasulihi wa anfiqu, ku imani da Allah da manzansa sannan ku ciyar. Sannan kuma sai ƙara faɗan sharadi yake cewa wallazina amanu minkum wa anfaqu, sai wanda yayi imani sannan ya ciyar ya samu wannan falala. Haka daga cikin falalar jihadi irin falalar Allah, la yasawul qa'iduna min almu'minina wal mujahiduna fi sabilillahi, zuwa ƙarshen ayat fadallahu almujahidun mujahidin alqa'idina daraja wa kullu wadallahu alhusna. Allah yace ba za su yi iri ɗaya ba da mujahidai da masu zama wuri ɗaya, ba za su yi iri ɗaya ba. Inna Allaha ishtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul janna yuqatiluna fi sabili fa yaqtuluna wa yuqtaluna, zuwa ƙarshe ga sunan dai ayoyi burjig da suka zo suna wannan ainihin magana. Sannan wannan yana nuni zuwa ga ana samun me yasa mujahidi ya samu falala mai yawa, ka saboda aikin shi, amfanin aikin shi yana samuwa ga wasu. Idan mujahidi ya fi mai bautar Allah, misali da mai yin azumi da mai yin sallar dare, mujahidi ya fi salada, to me yasa? Saboda idan ya je jihadin nan ya kai musulunci, to alkhairin da ya kai zai yi yaɗo, mutane su more shi. Da haka shi yake ce ma abin nan almanfa'atul muta'addiya, shi yasa malami ya fi wato sufi wanda ke zama kawai yana bautar Allah. Saboda shi malami mai karantarwa, mai wa'azi, mai shiryar da mutane, mai musu al'amru bil ma'ruf wa nahyi anil munkar, alfanunsa yana ta'adiya zuwa ga wasu, yana kaiwa kan wasu. Haka shi ma mai jihadi, wannan shi ne abinda ya zama ya bashi falala. To kamar yadda muka ambata, wannan hadisin yana nuni zuwa ga ila yau cewa sharadin yin abubuwa na nafila shi ne sai mutum ya yi farilla tukunna, domin farilla ita ce wannan tauhidi din. Kuma wannan yana nuni zuwa ga jihadi shi ne mafi falalar duka sauran nau'o'in tatsawu'i, kamar yadda Ibn Rajab ya kawo cikin Fathul Bari ɗinsa daga Imamu Ahmad Ibn Hanbal karkashin hadisin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa afdalun nasi mu'minun akhadha bi'inani farasihi fi sabilillahi thumma rajulun mu'tazilun fi shi'abin min shi'abin fi shi'abin min ash-shi'abi ya'budu rabbahu wa yad'u an-nasa sharruhu, wanda shine udiwancin hadisin da wani lafazi, wannan ya cikin Bukhari da Muslim. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa mafi falala a cikin mutane shine mumini wanda ya tafi jihadi, ya dauki takobinsa da dokin sa ya tafi jihadi, da kuma mutumin da ya zare jiki daga cikin mutane ya koma gefe ya zauna abin shi yana bautawa Ubangiji, sannan kuma ya tare mutane daga sharrinsa baya kawa kan mutane. Da kuma hadisin Aisha radiyallahu anha wanda na cikin Sahih Bukhari take cewa ya Rasulullah naral jihada afdalul a'mali afala nujahidu, da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam mu mata mu ma mun gane cewa fa jihadi shine aiki mafi falala, shin baka ba mu dama mu mu je jihadi ba sai annabi yake mu ci mata la alaykunna bil haji fa innahu afdalu, ko wannan fa jima'a ta fa'il alaykunna la afdalul jihadi hajjun mabrur, na abin da yake mata kenan la ba za ku je jihadi ba ku mata, afdalul jihadi mafi falalan jihadi a wurin ku shine hajjun mabrur, alaikin haji wanda yake lafiyayye. To wannan dai duka bayane ne da suke ƙara fito da magana fili ta fuskar wannan hadisi na la tastati'uhu, da wani ya ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam dullani ala amalin ya'dilu jihada fi sabilillah, Allah ubangiji ya sa mu dace. To sai kuma la yace wa qala inna fil jannati la mi'ata daraja min ad-darajati ila ad-darajati kama bayna as-sama'i wal ardi a'addaha Allah lil mujahidin fi sabilihi wa kilahuma fi sahihayn, malam yace wa qala, kuma manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yana cewa inna fil jannati lamiata daraja, lalle a cikin aljanna akwai wasu daraja anan manazil, wato gidaje ko masaukai a cikin aljanna ko su guda 100, wanda min ad-darajati ila ad-daraja daga wani mataki zuwa wani, kama bayna as-sama'i wal ardi kaman fadin samai da kasa, kamar tsakanin sama da ƙasa shine girman gida guda daya. A'adda Allahu lil mujahidin fi sabili, Allah subhanahu wa ta'ala ya katange ya killace waɗannan wurare ga masu jihadi dan daga kalmarsa, Allah ubangiji ya samu dace. To wannan shi ma hadisi ya zo ne shi ma wannan har ila yau dan bayani akan falalar jihadi. ya yanke hadisin ne asalin shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ne man amana billahi wa birasulihi wa aqamus salata wa sama ramadana kana haqqan ala allahi an yudkhilahu aljanna jahada fi sabilillahi aw jahala fi ardihi had allati wulida fiha qalu ya rasulallah afala nubashshiru biha an-nasa afala nubashshiru an-nasa biha sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce sai fada musu wannan magana inna fil jannati lamia lamia daraja aidan hadisin yabo kenan aslam cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ne ya ce wanda da yayi imani da Allah subhanahu wataala yayi imani da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wa aqamus salata wa sama ramadana ya tsaye da sallah kuma ya azumin ramadana su bin da aka ambata anan duk da yake riwayat tirmidhi ta zo da karin ya bada zakka to amma dai malamai abinda suka ce ta yu sanda ake fadan hadisin ba a gama saukar da farlolin ba ko kuma ya zama saboda ba hadisin bai zo dan bayani akan farillan ba a ya zo ne bayani akan farillar jihadi ko kuma ta yu an ambaci abinda kowa yana yi ne sallah da azumi mafi yawan musulmi ba su da matsala da su amma kaga zakka sai mai kuɗi aikin haji sai wanda yake da kuɗi kuma ya samu iko da haka su ba su shafi kowa da kowa ba sun shafi dai wasu ne cikin musulmai wallahu a'lam sai annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa wanda dai haka kana haqqan ala Allah ya zama Allah ya daura wa kanshi wato haƙi ne a kansa an yudkhilahu aljanna Allah ya daura wa kanshi wajabcin cewa zai saka wannan mutumin aljanna jahada fi sabilillahi daidai wa daida shin wannan mutum yayi jihadi fi sabilillahi ko kuwa aw jalasa fi ardihi ko ya zauna a garin su allati wulida fiha inda aka haife shi to da nabi faɗi wannan magana sai sahabbai suka ce qalu ya rasulullah sai suka tambaye shi an ce alqa'il din shine mu'az ibn jabal kamar da yake cikin riwaya tirmidhi ya ce mishi ko kuma abu darda'i a riwayat tabarani kenan sai sai suka ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam anubashshiru an-nasa bana afalanu bashiru nasa shin ba mai mutane bishara ba sai annabi ya ce musu a wata riwaya sai yake ce musu zarin nasa ya'maluna ku dai ku kyala mutane su ci gaba da aiki suna neman falalar Allah sai ya kara musu da wannan wanda wannan ya zuwa jawabul hakimi ne kamar yadda at-tibi yake fada ya kara musu bayani akan cewa kada wato kar mutane kawai su tsaya tunda dai suna sallah suna azumi suna da tauhidi su tsaya kawai a aljanna ga magarin aljanna akwai wasu matakai aljanna da mutum zai iya nema da karin aiki musamman ta hanyar jihadi shine annabi yake cewa lalle a cikin aljanna akwai wasu matakan gidaje guda 100 wanda kowane mataki guda daya fadin shi kaman fadin sama tsakanin sama da kasa Allah subhanahu wataala ya tanaji wannan gidaje lil mujahidin fi sabilihi dan waɗanda ke jihadi dan daga kalmarsa wannan ma riwaya Bukhari ce wadda daga Sabi Abu Huraira da kuma Abu Sa'id al-Khudri cikin Muslim kenan to nan da yace abin nan fi sabilihi lafazin sabili sabili yana zuwa da wato akan yakan zo muzakkar kuma yakan zo muannas kamar misali fadan Allah hadhihi kul hadhihi sabili kaga yazo muannas ba a ce kul hadha ba haka fadan Allah li yadilla an sabilillahi wayattakhidha huzwa ga wanda suke ganin cewa wannan danir ne yattakhidha yaudu ne ila sabil wasu kuma suna ganin danir din yaudu ila alayat ne haka haka wasu malamai suke gani to wasu kuma suka ce duk ba haka bane babu wannan abin nan din kaga kamar yadda Allah yake cewa wa in yarau sabilar rushdi la yattakhiduhu sabila to kaga nan kuma ya zo da mubakkar ba a ce la yattakhiduha ba ko dake a kira'ar kisa'i yana karantawa da la yattakhiduha almuhimu dai lafazin sabil yana iya zuwa muannas yana kuma iya zuwa mubakkar da haka damiri dake komawa gare shi na iya zama muzakkar ko muannas wannan abu ne wanda yake sananne a gun malaman larabci wallahu ta'ala alam to a cikin hadisin sai annabi ya ce fa idza sa'altumullaha fas'aluhu al-firdausa idan za ku roki Allah ya baku aljanna ku roke shi aljannar firdausi fa innahu domin ita aljannar firdausi awsatul janna ita ce mafi daukaka a cikin aljanna urahu fawqahu arshur rahman, yace ina ma tsammanin, ina ganin, ina da tabbacin cewa arshin Allah Ubangiji yana saman Firdausi ne. Wa minhu, daga Firdausin ne kuma tafjuru anharul janna, daga nan kogunan aljanna suke bubuguwa, nan ne source na ruwa na aljanna. Waɗannan anharun min ma'in, anharun min labanin, anharun min asalin, anharun min khamrin, duk da aka ambata cikin Al-Qur'ani, to source din su asalin inda ruwan ke zuwa base din ruwan shine saman aljanna Firdausi, wa aljanna Firdausi Allah Ubangiji ya samu samu. Wannan hadisin a cikin shi ma akwai fa'idoji da yawa da malamai suka fitar. Wannan daga ciki akwai na farko shi ma dai yana nuni zuwa ga falalar jihadi, wanda shine abin da yasa aka kawo shi anan, da kuma Allah subhanahu wa ta'ala, manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yana wato ta'anis, yana kwantar da hankali ga wanda bai je jihadi ba, domin tun da aka ce ya zauna a garin su ko bai je jihadi ba, yana nan shi ma zai shiga aljanna. Sannan kuma akwai nuna at-taskiya bainal mujahid wal qa'id fi asli dukhul aljanna, cewa a cikin asalin shiga aljanna da wanda yayi jihadi da wanda bai yi ba, duka suna daidaituwa a nan, sai dai shi wanda yayi jihadi fallar shi tana karuwa ta daukaku sakamakon jihadin da yayi. Sannan wannan yana nuni zuwa ga girman aljanna, a ce mataki guda ɗaya na gidan aljanna fadin shi kamar fadin sama da ƙasa, wannan yana girman aljanna, kamar da kuma yake nuna girma da daukan Firdausi, cewa ita kuma ita ce a can saman gaba ɗaya aljanna. Sannan wannan yana nuni zuwa ga kuma har ila yau mutum zai iya samun wata daraja da ta kai ta mujahidi da wani aiki can daban, shine ishara zuwa ga ambatan ayyukan da manzon Allah din sallallahu alaihi wasallam ya musu, cewa mutum zai iya yin wani aiki wanda ba jihadi ba, in ya kai matuƙa zai iya samun daraja kwatan kwatan haka. Sannan wasu malamai suna ganin wannan hadisin yana nuni zuwa ga halaccin yin addu'a da abin da tayyu ba za a iya samu ba, domin ba kowa ne idan ya addu'an samun Firdausi zai samu ba, amma da haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace ayi addu'a, wallahu a'lam. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wasallam, رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة وذروة سنانه الجهاد في سبيل الله. النبي صلى الله عليه وسلم يتي رأس الأمر كان الأمر الديني كان الأمر يقبعدشيني الإسلام مسلم وعموده تراكنس الصلاة صلى وذروة سنانه قولوا لوتوزنس الجهاد في سبيل الله ينجهدي دنتك كلمر الله. Wannan hadisi shine hadisi na 29 40 hadisan an tuna na An-Nawawi rahimahullah, wanda yana daga cikin jawami'ul kalimi na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, wanda aka tabbata manzo Allah sallallahu alaihi wasallam aka ce mu'adh ya ce mishi ka faɗa mana aikin da zai shigar da ni wuta ya tsare ni daga shiga, ya shigar da ni aljanna ya tsare ni daga shiga wuta. Sai annabi yake ce mishi laqad sa'alta an 'azimin, haqiqa kai tambaya game da abu mai girma, wa innahu la yasirun ala man yassarahu Allahu lahu, yana da sauki ga wanda Allah subhanahu wa ta'ala ya sauka mishi, ne dinga yin maganganu wanda daga ciki har da wannan. To idan muka kalla wannan, akwai tashbihi guda uku masu matukar armashi da abin da ake cewa tashbihul at-tashbihul baligh, wanda ke da matukar armashi a cikin wannan hadisi. Na farko shine cewa al-islam ra'sul amri, kamar yana cewa ne ra'as al-islamu ka ra'sul amri, wato abin nan wato al-islamu ka ra'si min al-insan, kamar abin da yake cewa kenan, yadda ka san daraja kai a jikin mutum haka musulunci yake ga al'amarin mutum. Haka da yace nan kuma as-salatu ka amudil bayt, kamar tarakun gida, kamar yadda shi kuma al-jihadu shi kuma zai zama kenan ka sinamil ba'ir, kamar tozar raƙumi. Kaga idan muka dauka misali duk wani aiki bai da kima in babu musulunci, kamar yadda duk wani jiki idan babu kai a tare da jikin, babu head, to jikin bai da amfani. Haka ta fuskar wato tozar raƙumi da muhimmancin sa ga lafiyar raƙumin da ƙarfinsa, idan aka ga tozo na da kyau da ya koshi, to alamar raƙumin yana cikin koshi da lafiya kenan. Aka ga tozo ya rame ko kuma ya dashe babu shi, alamar wato yana cikin rauni kenan. Kamar yadda kuma raunin tozon bai sa ya mutu, to haka musulunci ba zai mutu kwata-kwata ba in babu jihadi, sai dai zama bai da alfarma, bai da kwarjini, kamar yadda muke gani a yanzu. Wato irin wannan kwarjinin da ake da gani daga tozo a gane dabbar ta koshi, to haka idan ana jihadi a musulunci za a dinga ganin kwarjinin musulunci. Sanda ba a jihadi kuma shine kamar sa'ad da wato aka waye gari wannan tozo ya lalace Allah ubangiji ya tsare mu kamar yadda kuma gida idan babu tiraku babu amur to babu yadda za a zauna a cikin shi ya riga ya sa matsala ina fata muna gane wannan insha Allah Ismaila ya ci gaba da cewa wa qala subhanahu wa ta'ala kuma Allah yana cewa innamal mu'minuna alladhina amanu billahi wa rasulihi thumma lam yartabu وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون الله سبحانه وتعالى كسرة الهجرات يكي تشوى إنما المؤمنون كأي وطن دأكي كلا دسونا مؤمني سوني الذين آمنوا بالله ورسوله ورن لسكي إيماني دا الله سبحانه وتعالى ورسوله دا من زنسا ثم لم يرتابوا أي ثم لم يشكوا sannan ba su sake yin kokonto ko shakka game da gaskiyar musulunci ba wajahadu bi amwalihim wa anfusihim suka ci gaba da yin jihadi da dukiyarsu da kuma kawunansu fi sabilillahi wajen daga kalmar Allah ulaika humus sadiqun wannan sune masu gaskiya Allah ya sake cewa kuma a waje aj'altum siqayatal hajj wa imaratal masjidil harami kaman amana billahi wal yawmil akhir وجاهد في سبيل الله لا يستوون عند الله والله لا يهدي القوم الظالمين إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة من الذين وأنفسهم أعظم درجة عند الله وأولئك هم الفائزون يبشرهم ربهم برحمة منه ورضوان وجنات لهم فيها نعيم مقيم خالدين فيها أبدا إن الله عنده أجر عظيم الله سبحانه وتعالى كتوى أجعلتم سقاية الحاج يذنون كن أوكي شايد الحذيروة وعمارة المسجد دوكما ويقلا دا مسلاتي راية مسلاتي شاريشي دا أبنى دوكلا دا شي كمن آمن بالله واليوم الآخر كتوى مثلا يوانا نتايا da matsayin wanda ya yi imani da Allah da ranar alkiyama wajahada fi sabilillahi kuma yayi jihadi don Allah la yastawuna inda Allah wadannan ba za su taba yin dai ba a wurin Allah wallahu la yahdi alqawmadh zalimin Allah baya shiryatar da mutane wanda suke azzalimai Allah ya ce alladhina amanu wa hajaru wadanda suka yi imani suka yi hijira wajahadu fi sabilillahi suka yi jihadi don Allah bi amwalihim da dukiyoyinsu wa anfusihim da kawunansu a'azamu darajatan inda Allah su suke da mafi girman daraja a wurin Allah wa ulaika humul fa'idun kuma waɗannan su ne masu rabauta yubashiruhum rabbuhum bi rahmatin minhu Allah subhanahu wa ta'ala ubangijinsu yana yi musu bishara da rahama daga gare shi Allah kenan waridwanin da kuma yarda Allah wa jannatin lahum yana musu bishara da aljannata ku gare su fiha na'imun cikin aljanna suna cikin ni'ima muqinin wattake madawwamiya khalidina fiha abada za su dawwama a wannan gida na ni'ima Allah ka samu a ciki inna Allah indahu ajrun azim lalle Allah a wurin shi akwai lada mai girma wannan ayoyin sun zo ne daga cikin suratul tauba da malai dauko su dama dan bayani akan abin da ya faru na cewa Abbas yayi alfahari da cewa shi yana shayar duwa yayin da shi kuma shayar da alhazai kenan shi kuma Shayba yayi alfahari cewa su kuma su suke kula da rayar masallaci na Makka sai shi kuma Aliyu sai musu alfahari da musulunci da jihadi shine sai Allah ya saukar da wannan aya dan ya goyi bayan sayyidina Ali a wani magana kuma wanda ke cikin riwayar sayyid Muslim cewa sanadin saukar ayar shine wasu sahabbai ne suke tattaunawa akan irin wannan magana sai suke ganin cewa bayan imani babu abin da ya kai waɗannan abin nan waɗannan ayyukan na shayarwa da raya masallaci ne alfarma da shayar da alhazai sai Allah subhanahu wataala ya saukar da wannan aya sai dai an samu iskali domin karshe ayan da cewa Allah cewa da Allah la yahdi wallahu la yahdi alqaumal zalimin wannan ya nuna cewa ba da musulmai ake ba haka sai al-Imam al-Qurtubi a cikin tafsirin sa yake cewa abin da ya faru wannan hadisi ya inganta na cikin Muslim amma abin da ya faru shine ayat ta riga ta sauka da an bada amsa ga waɗancan a lokacin suna cikin kafirci su Abbas, sai kuma wasu sahabbai suka zo suka yi wani tunani kwatankwacin wannan, da shine da wani yaje ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ga abin da yake faruwa, sai Annabi sallallahu alaihi wasallam ya karanta musu waccan ayar, dan ita ma dan su ma ayar tana iya fassara aikin, tana iya zama abin daukar izina gare su ba tare da an danganta musu asalin abubuwan da ke cikin aya harfan bi harfin ba. Wallahu ta'ala a'lam. Allah subhanahu ta'ala dai yake cewa aj'altum siqayatal haji, yanzu nan kun saka siqayatal haji wa imaratal masjidil harami, ana kaddara aj'altum ahala siqayatal haji da kuma wa ahala imaratil masjidil haram, haka za a kaddara. Yanzu nan kun sanya waɗanda suke suna aikin raya masallaci da shayar da alhazai ruwa cewa kaman amana billahi wal yawmil akhiri, wai ɗaya suke da waɗanda suke imani da Allah da ranar tashin alkiyama, haka kuke gani, wajahada fi sabilillahi, kuma wannan mutumin bayan yayi imani da Allah yayi imani da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, wajahada fi sabilillah, yazo ya ci gaba da jihadi dan ɗaga kalmar Allah, sai Allah ya bada amsa da kanshi yake cewa la yastawun, wannan nau'i na mutane guda biyu ba za su yi ɗaya da juna ba, ba ɗaya suke ba, wadan kawai mutum yana shayar da abin nan ruwa ga alhazai ko kuma yana bada inaya da mu'ahada ga ɗakin Allah, shi kuma ya zama bai yi imani ba. A tuna abin da muka fara a baya a farko, batun muhimmancin imani cewa wallazina amanu minkum anfaqu, to haka nan ma sai dai in mutum yayi imani din, imanin shi ne abu mafi muhimmanci da zai bada dama a samu wannan ladan, kuma Allah subhanahu wataala ya rubuta lada din. La yastauna indallah, ba za su taba yin daidai a wurin Allah ba. Wallahu la yahdil qaumadh zalimin, Allah baya shirtar da mutane wanda suke azzalimai. Alladhina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillah, waɗanda suka yi imani suka yi kaura suka bar garuruwan su kuma garuruwan musulunci, wa jahadu fi sabilillahi, suka yi jihadi don Allah don ɗaga kalmar Allah, bi amwalihim wa anfusihim, da dukiyarsu da kawunan su, a azamu daraja, irin wannan sun fi girman mutunci a idan Allah, azamu daraja inda Allahi ulaika humul fa'ibuna, su suka fi kowa girman daraja a wurin Allah, kuma waɗannan su ne waɗanda za su samu nasara insha Allah, Allah ka samu a cikinsu. Yubashshiruhum rabbuhum bi rahmatin minhu, Allah ubangijinsu yana musu bisharar rahama daga gare shi, wa ridwanin, da kuma yarda Allah, wa jannatin lahum fiha na'imun muqim, da kuma aljanna wadda tasu ce kuma a ciki suna da ni'ima wadda take madawwamiya, khalidina fiha abada, za su dawwama a cikin aljanna nan har abada, innallaha indahu ajrun azim, lalle Allah yana da lada mai yawa da yake baiwa ainihin wanda suka bauta mishi. Wannan shine karshen wannan fasli, amma da yake magana akan ukubobi da suka shafi wato waɗanda suka yi laifuffuka ma gwamnati, suka yi laifuka wa al'umma. Wannan na karshen da muka tattauna akai da ya tazance akai shine masu laifukan cin amana ƙasa, cin rashawa, cin hanci da ire-iren su, har ya kai ga magana akan masu yanke hanya ƴan fashi kenan da sauran su, da waɗanda za a yi waɗanda suka cancanci a yi jihadi a kansu sune albughatu da kafirai da sauransu. Shine ya gama wannan fasli, yanzu za mu shiga fasli na gaba da yake cewa faslun, fa min dhalika uqubatul muharibina, sai fara magana akan uqubar da ake ma ainihin wato almuharibun. To amma ina ganin za mu saurara a nan yau, karatun ba za mu yi shi da yawa ba saboda yanayi din, dan dai ka abin nan haka ne kawai, kar a sai zama ba a yi ba, sannan kuma saboda mun samu gabace sabuwa zai fi kyau a fara karatunta a cassette wanda yake sabo daban ba tare da an yanka din haka ba. Ina fata yan uwa za su fahimci wannan yanayin, da haka ba za mu kai awa ɗayan ba za mu saurara a nan, sai Allah ya kai mu darasi na gaba. Subhanaka Allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk, wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.